الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 4 ga watan Rabiul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 1 ga watan 12 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda 3 tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene hukuncin arwalla ta mutumin da ya shafi gabansa shin ta warware ko kuma arwallar sanana shafar gaba bayan mutun yayi arwalla ta kasu tare idan mutum ya shafi gabansa ba tare da wani shamaki ma'ana wanda ya shamakance tsakanin tafin hannunsa da gabansa inda shahawa ne to arwalla ta warware amma ko da shahawa mutum ya shafi gabansa ta bayan kenan wando ma'ana tsakanin kenan tufafin da yake jikinsa da al'aurarsa in ya shafi gabansa ko da shahawa ne arwalla ba ta warware ba amma in babu wani shamaki tsakanin tafin hannunsa da al'aurarsa in ya shafi gabansa in dai da shahawa ne to arwalla ta warware amma in ba domin wata shahawa bace mutum ya shafi gabansa to ko da babu wani shamaki tsakanin tafin hannun da gaban arwallarsa ba ta warware ba misali mutum kaikai ne ya ji gabansa yana masa sannan sai ya sosa to arwallarsa tana nan domin akan wannan mas'ala hadisai ne guda 2 wanda kowanne ɗaya daga cikinsu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Busra da Talq ibn Ali Allah ya kara musu yadda hadisin Busra Allah ya yadda da ita take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa man massa zakarahu falyatawadda manzon Allah ya ce duk wanda ya shafi gabansa to ya sake arwalla kaga wannan hadisi abin da yake fa'idantarwa shafar gaba yana daga cikin abin da ke warware arwalla cewa duk wanda ya shafi gabansa ya sake arwalla hadisi ne tabbatacce shi ko hadisin Talq ibn Ali Allah ya kara masa yadda yace an faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa mutun ne ya shafi gabansa bayan yayi arwalla manzon Allah sai yake cewa innama hiya bad'atu minka gabanka manzon Allah yace ai wata tsoka ce wato daga cikin jikinka ko kuma wata gaba ce daga cikin gabban jikinka daidai yake da ka shafi duddigenka ko ka shafi gwiwarka ko ka shafi bayanka ko ka shafi kanka wannan hadisi shi yana fa'idantar da cewa shafar gaba baya warware arwalla, kuma hadisi ne tabbatacce. To dan haka idan aka samu hadisai ingantattu suka ci karo da juna, to malaman hadisi hanya ta farko sukan yi kokarin yaya za a yi a hada kan waɗannan hadisai domin ya zamanto kowanne an yi aiki da shi. To shi ne suka hada kan wannan hadisai, kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata suka ce shi wannan hadisi na Busra wanda ke cewa duk wanda ya shafi gabansa ya sake arwalla, suka ce hadisin yana fa'idantar da cewa inda shahawa ne mutum ya shafi gabansa to arwalla ta warware. Kuma anan sai dai mu san da cewa shafar gaban babu wani shamaki kenan tsakanin tafin hannun shi da al'aurar shi, in dai da shahawa ne to arwalla ta warware. Shi ko wancan hadisi na Talha ibn Ali yana karantar da mu cewa duk wanda ya shafi gabansa in dai ba da wata shahawa ba ce to arwallarsa tana nan, domin manzon Allah ya ce innama hiya bad'atun minka, wata gaba ce ta jikinka, kenan daidai yake da wanda ya shafi duddugensa. Dan mutum ya yi arwalla ya shafi duddugensa a ce arwalla ta warware, arwalla ba ta warware ba. Dan haka kenan su malaman malikiya Allah ya ji kansu su ne suka tafi a cikin littattafan su na fiqhu na cewa duk wanda ya shafi gabansa da shahawa ko ba shahawa suka ce arwallarsa ta warware. Menene dalilin su wannan hadisi na Busra? To illa kasancewar shi ga hadisin Talha ibn Ali shi ko yana tabbatar da cewa shafar gaba ba ta warware arwalla. Dan haka malamai suka hada kan waɗannan hadisai guda biyu waɗanda a zahiri suna cin karo da juna, domin ya zamanto kowane hadisin an yi aiki da shi. Dan haka shi ne malamai suka ce in ka ga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wasu ayoyi na Alkur'ani kana ganin cewa sun ci karo da juna, to wannan karancin fahimtar ka ce, saboda shi wahayi babu tunka da warwara a cikin shi, babu tanako. An gane ko? Babu tunka da warwara, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake cewa afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Ubangiji Ta'ala yace shin yanzu ba sa lura da wannan alqur'ani? Inda a ce alqur'anin nan daga gun wani yake ba Allah ba, to da jama'a sun samu sabani mai yawa a cikin sa. Sai kaga zance kaza ya warware zance kaza, fada kaza ta warware fada kaza. To dan haka shi wahayi alqur'ani da sunna babu tuka da warwara a cikin sa, babu cin karo da juna. In kaga cewa sun ci karo da juna to karancin fahimtar ka ce, ka nemi masanan abin za su yi kokarin hada maka kan waɗannan hadisai. Kamar yadda Ibn Khuzaima Allah ya ji kansa yake cewa duk wanda yake ganin cewa akwai wasu hadisai biyu suna cin karo da juna yace ya zo min da su, yace yanzu zan hada masa kansu. To dan haka dai a takaice shafar gaba inda shahawa ne, kuma babu wani shamaki tsakanin tafin hannun da al'aura to arwalla ta warware. Amma in ba shahawa mutum ba dan shahawa ba mutum ya shafi gabansa to arwallarsa tana nan daren dakan ba inda ta tafi. Tambaya ta biyu dan uwa yake cewa menene hukuncin misali mace ta yi sallah da kamar doguwar riga ko wani zani, amma kasancewar duddugenta ta rufe amma rufewar safa ce ta rufe. To wannan bai takaita ba ga abin da ya shafi sallah. Abin da muke so mu sani, ita mace mumina gaba ɗayanta al'aura ce, illa fuska da tafukan hannu su kadai ne Allah ya halitta mata bayyanarwa. In mace bata rufe fuskarta ba, bata sanya niqabi ba, to ba laifi bata yi. Amma in ta sa ta kyautata, an gane ko? Saboda babu dalilin da ya wajabta mata. Dan haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa suka samu sabani da wasu daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan wajabcin cewa dole mace ta rufe fuskarta. Idan ta bayyana da fuskarta to ta yi laifi. Ya wallafa littafi mai suna Jilbabul Mar'a al-Muslima, anan ya tsawaita bayani ya zo da dalilai sun fi 20 waɗanda suke tabbatar da cewa fuskar mace ba al'aura bace ba. Haka da wasu suka haro masa akan wannan hallo ya sake wallafa littafi mai suna Ar-Raddul Mufhim. Anan ma yayi bayani wanda yake mai tsawo mai gamsarwa akan wannan mas'ala. To dan haka sauran jikinta gaba ɗaya dole ne ta rufe, tun daga sama har izuwa ƙasa, tun daga gashin kanta har izuwa diddigenta gaba ɗaya wajibi ne ta rufe. Kuma ya zamanto tufafi ne wanda yake kakkaura, ba wanda zai ringa bayyanar da abin da ke bayan shi, ma'ana transparent, wanda yake sarasara kenan a Hausa. Kuma sannan kar ya zamanto ya matsi jikinta wanda zai ringa siffanta al'aurata, ma'ana kira jikinta. Kuma kar ya zamanto hannu tufafi ne wanda yake mai jan hankali, mai ɗaukan hankalin mutane. Kuma kar ya zamanto tufafi ne wanda yake kuma yayi kama da tufafin mata waɗanda suke arna, domin akwai sharuɗa guda shida wanda a ƙarƙashin nassi na Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi Jilbabul Mar'a al-Muslima, Sheikh Nasir Albani yayi bayani game da sharuɗa na hijabin mace mu'mina. To wannan kaɗan ne daga cikinsu. Don haka anan kenan, tun daga sama har izuwa ƙasa, wannan dole ne ta rufe. To maganar cewa ya tsaya kusan tsakiyar ƙwabri ko kuma wajen idan sau, kuma sannan ga ƙawahuwanta, ma'ana sai ta sanya safa, anan bata bada ba hijabi a shar'ance kamar yadda ya dace. Me yasa? Saboda ita safa takan bayyanar da ƙira jikinta. Shi ko ta sanya matsatsan tufafi wanda zai bayyanar da al'aurar ta haramun, to diddigenta ma al'aura ne. To ta sanya safa, safa kuma ta fito da ƙirar wato diddigenta. To dan haka koda ta sa safa ya kasance zananta yana rufe wato ƙawahuwanta, ko doguwar rigar da ta sa ya zamanto tana rufe ƙawahuwanta gaba ɗaya, wannan fa ba sai in za ta yi sallah ba. Mace mu'mina in za ta fita wajibi ne wato ta sitirce al'aurarta gaba ɗaya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya musu umarni a cikin suratul Nur da kuma suratul Ahzab. Kamar yadda can cikin suratul Nur Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يكفين من زينتهن har izuwa ƙarshen aya. Dan haka anan da yace wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, Ubangiji ta'ala yace mata mu'mine kada su bayyanar da adansu, illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana daga cikin adan, ita ce fuska da tafin hannu. Kamar yanda Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin magabata haka suka fassara, illa ma zahara minha ita ce fuska da tafukan hannu, su kadai ne Allah ya halitta musu. Amma an so mace ta rufe fuskarta, an gane ko? Amma ba wajibi bane a magana wadda take mafi rinjaye. To dan haka kuma a can cikin suratul Ahzab Ubangiji ta'ala na faɗa, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. الشَّاهِدُ أُبَيْنِجِي تَعَالَى يَكِي چِوَا يَا كَيْ وَنَّنْ أَنَّبِي كَفَدَا غَمَا تَنْكَ كَفَدَا غَيَا إِنْكَ كَفَدَا غَيَا مَا تَمُّ مِنَي يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ. أُبَيْنِجِي تَعَالَى يَكِي وَاتُسْرِفِي دُكَّنْ جِكِنْسُ مَعَنَا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ lafazin jalabib jam'i ne na jilbab, jilbab ita ce doguwar riga kenan tun daga sama har zuwa ƙasa. In aka ce khimar da yace wali yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, khumur jam'i ne na khimar, khimar shine wato marfin kai kenan, wanda zai rufe kanta gashinta gabaɗaya da wuyanta kenan. In ta sanya doguwar riga har zuwa ƙasa, to sai ta sanya kenan dan kwali wanda zai rufe kanta ya rufe wuyanta gabaɗaya kawai, illa abinda zai bayyana shine wato kekiran huska, ko kunnan ta ba za ta bayyana da shi domin al'aura ne, gefin wannan fadin huska shi kadai ne kawai aka halitta mata ta bayyana da shi. Don haka anan ta sanya safa, kuma alhali tufafin baya jan ƙasa, ma'ana bi rufe ba, duga diganta wannan ta bayyana da al'auratta, kuskure ne akan haka. Don haka ka koma hijabin matan muminai, matan jiya, matan sahabbai suna tafiya hijabin yana jan ƙasa, kamar yadda Ummu Salama Allah ya ƙara mata yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nau'i uku daga cikin mutane, uku daga cikin mutane la yukallimuhumullah, a ranar kiyama Ubangiji ta'ala ba zai musu zance, zance wanda yake na faranta zuciya, wala yanzuru ilaihim, kuma ba zai kalle su kallo wanda yake na rahama, wala yuzakkihim, kuma ba zai tsarkake su game da dattin zunubi. Uquba ta hudu sai ya ce walahum azabun alim, tare da haka manzon Allah ya ce sun cancanci azaba ma'abuciyar radadi. Abu Dharr Allah ya kara masa yadda sai yake cewa khabu wa khasiru man hum ya rasulullah, yace ya manzon Allah waɗannan mutane uku suwa ne ne, yace lalle waɗannan mutane sun tabe, sun daɗa tabewa, suwa ne ne? Farko manzon Allah sai yake cewa al-mannan, wato shine mutumin da ke gora ma jama'a alkhairin da ya musu, mutumin da kawai ya mai da guri shine sana'ar shi, in ya maka abu wata rana kun dan samu rashin zuttuwa sai ya gora maka, kar ka manta ni fa na maka kaza, in ba dan na maka kaza ba ai ni na mawa ni kaza. To wannan shine na farko. Na biyu manzon Allah ya ce wal musbilu izarahu, da mutumin da yake sakin gyabtansa ya wuce idan sau, ma'ana muminin da yake sakin wandansa ya wuce idan sau, shine na biyu. Don haka wandan mumini tsakiyar kubra aka san shi, wannan shine sunna. Akan halacci ya halatta ka sako wandanka ya yi ƙasa ya zo daidai idan sau, amma dole za ka tsaida shi ana, amma in ya wuce idan sau to wannan mutum ya shiga ƙarƙashin uquba wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a wannan hadisi, wanda kar mu manta bayani ya gabata akan wannan mas'ala, wanda akwai hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma asfala min al-ka'abaini min al-izar fa finna, duk abin da ya wuce idan sau na gyautu manzon Allah ya ce yana cikin wuta a ranar kiyama, makomar shi ita ce wuta. Duk wanda ya saki wandansa ya wuce idan sau, ko zane da ake ɗaurawa ya wuce idan sau, ko ya yi doguwar jallabiya wadda ake kiranta tazarci ta wuce idan sau, to za ta zarce da shi cikin wutar jahannama in bai tuba ba. An gane ku? Kuma karka yi tsammanin cewa abu ne mai sauki, don kawai an tsoma dindiganka a cikin wutar jahannama an babbaka su abu ne mai sauki, karka tsammaci cewa wallahi abu ne mai sauki, wutar jahannama ta wuce misali. Manzon Allah ya ba mu misalin ta taƙaitacce a hadisi ingantacce, yake cewa narukum juz'un min saba'ina juz'an min nar jahannam, wannan wutar taku ta duniya manzon Allah ya ce yanki ne daga cikin yanki saba'in na wutar lahira. Wutar duniya zafinta sai ka lumka shi so saba'in zai baka gwalgwadon zafin wutar jahannama. Kuma ga Abu Dalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka tambayi manzon Allah aka ce masa Abu Talib lokacin da Allah ya turo ka a matsayin manzo ya kasance yana baka goyen baya yana baka kariya yana hanawa a tabaka shin ya rasulullahi ko ka saka wuta masa da wani abu manzon Allah yace kwarai yace da yana tsake tsakin wutar jahannama na nema masa alfarma a gun ubangiji na aka bani cetonsa aka huddo shi wani balbali na wutar jahannama aka dora masa garoshi biyu na wutar jahannama a karkashin duddigensa wurin da ake kiran shi akhmas idan ka dora tafin kafarka kan kasa akwai wani kurmi wanda baya ta dafa kasa shine ake kira akhmas anan aka dora masa garoshi guda biyu a kowace kafa garoshi guda manzo Allah yace kokolluwarsa tana tafalfasa saboda tsananin zafin waɗannan garoshi guda biyu manzo Allah yace a iya kudirin shi a iya tunanin shi azabar shi ta fita kowa manzo Allah yace wallahi shine koma baya yan wuta ga azaba shine yace inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyama la rajulun yuwadu fi akhmasi qadamaihi jamratan min nar yagli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaba manzo Allah yace wallahi shine koma baya yan wuta ga azaba to garo shine fa guda biyu kawai aka dora masa a kasan diddigin amma kokollowar shi tana tafalfasa kuma a iya tunanin shi azabar shi ta fita kowa manzo Allah yace wallahi shine koma baya to ina ga wanda aka lima dugadugan gaba daya a cikin wutar jahannama to dan haka haramun ne mumini ya saki wandan shi ya wuce idan sau iya inda ya dace ka tsida shi shine tsakiyar kubri in kai haka kana da ladan sunna amma akan halacci zaka saki wandan ka yayyo kasa yazo daidai idan sau amma dole idan sau ya bayyana na uku shine manzo Allah sai yake cewa da mutumin da ke sayar da kayan shi da rantsuwa wanda take ta ƙarya ba ta yi kayan shi ba sai ya rantsuwa da Allah ya ce a kayan nan an taya ya maka rantsuwa da Allah ni ma wannan kaya jika goma yake a gona shi kuma alhali ba haka bane ba to shine na uku to a wannan hadisi da ita da manzon Allah ya faɗa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ummu salama Allah ya kara mata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai take cewa ya rasulullahi kaifa tasna'un nisa'u bi zuyulihinna kaifa yasna'un nisa'u bi zuyulihinna tace ya rasulullahi mata yaya za su da gizar wato tufafinsu tunda su gizar tufafinsu tana jan kasa maza Allah sai yake cewa yurkhinahu shibran maza Allah yace to su dan saki wato dani daya ma'ana in ya sabka kasan maza Allah yace su sake shi dani daya maza ummu salama sai ta ce ya rasulullah idan tankashifu aqdamuhun in har dani dai ne mata za su saki tufafin su in ya sauka kan kasa tace ya rasulullahi ai diga digan su za su bayyana in ta daga kafa kafin ta aje ma'ana in ta yi fa ai diddigen ta zai bayyana in har dani dai maza Allah sai yace yurkhinahu zira'an wala yazidna alaihi maza Allah yace su sake shi kamu daya amma kar su dada akan kamu daya dan haka bayan ya rufe diddigenta to kamu daya ya halatta ta saki an gane ko abinda zai ji a kasa wani yakan iya cewa to kuma ai sai ta kwashe duk sharar garin nan da ne yasa to wata mata ta yi tambaya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ina tsawaita gizar tufafina kuma ina bin hanya wadda take mai najasa ya rasulullahi yaya hukuncin al'amari manzo Allah sai yake cewa abin da yake bayan wanda kika ja ya tsarkake abin da kika shara na najasa to dan haka kaga wannan hadisi yana tabbatar mana cewa dole mace ta rufe diddigen ta koda ta sanya safa amma maganar zane a dage ko doguwar rigar da ta sa a dage sai safa to wannan kwata kwata bai dace ba abun takeici abun kunya wai kaga mace ta sanya niqabi wai kuma kubrinta a waje to me ya kai kin bar abin da yake wajibi kina kin abin da yake mustahabi wanda yake ba dole ba dan haka dole mace ta rufe al'aurar ta gaba ɗaya kenan tun daga kokuwar kanta gashin ta gaba ɗaya har izuwa diddigenta gaba ɗaya wannan wajibi ne ta rufe iya abin da ya halatta ta bayyana wato shine ke kirar fuskar ta in aka ce fuska ita kuma daga nan zawwa nan fadinta kenan tsawonta kuma daga matsurar gashin kai na al'ada zawwa haba shine iya abin da za ta iya bayyanarwa da tafin hannunta haka shine iya abin da za ta iya bayyanar da shi in ta rufe ta kyautata in ba ta rufe ba kuma ba laifi ba ta yi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin kitabul jihad kuma baban da ke bayani game da fadula ta jihadi mun tsaya ƙarshen hadisi na Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ribatu yawmin fi sabilillahi khairu min ad-dunya wa ma 'alayha manzon Allah ya ce da ku nayi ne dai tak saboda Allah manzon Allah ya ce ya fi duniya da duk abin da yake cikin ta mutum yayi gadin wata kafa ko mu ce yayi gadin wata kofa daga cikin kofofin gari na musulmi manzo Allah ya ce yafi alkhairin duniya da abin da yake cikin ta gaba daya tare da cewa bai takaita ba ga gadin kofa ta gari ma'ana duk inda ake tsammanin makiya za su kawo farmaki da dauki akan musulmi to dole ne a sanya waɗanda za su yi gadin jama'a ma'ana kun fita fagen daga to ba haka ba kawai za a watsu ko kuma kowa ya je ya yi baccinsa a dole sai an wakilta wasu su yi gadin jama'a in sun ɗau wani lokaci sannan su su sauka kuma wasu su canje su to wannan gadi da za ka yi sawa'an gadin 'yan uwanku kun fita fagen daga ko kuma irin yanda ake ajiye sojoji na musulunci su ringa gadi na kofofin gari da duk wurare waɗanda suke na musulmi domin kada makiya su kawo ɗauki to wannan gadi da mutum zai yi na wuni ɗaya manzo Allah ya ce ya fi duniya da abin da yake cikinta gaba ɗaya sai ya ce warrauhatu yaruhu hal abdu fi sabilillahi ta'ala manzon Allah ya ce sai yake cewa wa mawdi'u saudi ahadikum min al-jannati khairun min ad-dunya wa ma 'alayha manzon Allah ya ce walgwadan gurbin bulalar ɗayan ku na aljanna manzon Allah ya ce yafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya duk tsananin tsawon bulala in tayi tayi metir daya an gane ku in ma tayi tsawo ba ta wuce metir daya to gurbin gwalgwadan metir ɗaya na aljanna ya fi duniya gaba ɗayanta da abin da yake cikinta ma'ana mutumin da ya samu a ce metir ɗaya a gidan aljanna to ya fi duniya gaba ɗayanta da abin da yake cikinta to ina ga wanda Allah ya bashi jannatul firdaus aka saka mutum cikin jannatul firdaus wanda an ce a nan ɗani ɗan metir ɗaya kenan shine ya ce wa mawdi'u saudi ahadikum gwalgwadan gurbin bulalar ɗayan ku min aljannati na aljanna ma'ana abinda bai wuce tsawon bulala ba a ce an ba mutum a gidan aljanna manzo Allah ya ce khairu min ad-dunya wa ma 'alayha ya fi duniya gaba ɗayanta da duk abinda yake duranta na arziki sai ya ce warrauhatu yaruhu hal abdu fi sabilillahi ta'ala maraita da bawa zai yi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah in aka ce ar-rauha shine tafiya ta yamma daga gushewar rana kenan zuwa fadawar rana shine ake nihi da ar-rauha idan aka ce al-gudu ko kuma al-ghadwa shine tafiyar safe kenan daga ketowar al-fajr zuwa gushewar rana tafiyar safe ita ce ake kira da al-ghadwa kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa guduha shaharun wa rawahuha shahar iskar da Allah ya hore ma annabi Sulaiman wali Sulaiman ar-riha guduha shaharun wa rawahuha shahar kenan aka ce al-wudu tafiyar safi daga ketowar al-fajr zuwa gushewar rana daga gushewar rana zuwa fadawarta shine ake kira da ar-rawah ar-rawha kenan shine yace war-rawhatu yaruhu al-abd fi sabilillahi ta'ala tafiyar yamma da bawa zai yi a cikin yaki na daukaka addinin Allah sai yace awil gadwa ko kuma tafiyar safi da zai yi manzo Allah yace khairu minad dunya wa ma alaiha yafi duniya da duk abin da yake cikin ta gaba daya ɗan awoyin wannan da zai yi wannan tafiya yafi duniya da abin da yake cikin ta gaba daya hadisi ne muttafaqun alai wannan hadisi yana nuna mana fadla ta jihadi kuma fadla ta gadi a yaki wanda yake na daukaka addinin Allah a matsayin ka na musulmi sojin musulmi akai ka kai gadin jama'a ta musulmi ko kai gadin kofar gari to wannan shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana iya girman lada abun Allah subhanahu wataala na mayaki dan haka jihadi fa ba abin da yake kai shi lada abun Allah subhanahu wataala kamar inda bayani ya gabata akan hadisan da malami zo da su zamu tashi kenan hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an salman radiyallahu anhu annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان رواه مسلم وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كل لونه لون دم وريحه ريح مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تبزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل رواه مسلم وروى البخاري بعضا قوله الكلم أي الجرح malam Allah ya ji kansa na fada wato wannan riwaya ce ta Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ribat yawmin wa lailati manzon Allah ya ce daku nayini da dare ko ka ce gadi nayini da dare manzon Allah ya ce khairun min siyami shahrin wa qiyami manzo Allah ya ce yafi azumin wata da kiyamul lailin wata agun Allah subhanahu wataala ma'ana mutumin da zai je yayi gadi a yaki na daukaka addinin Allah, in ma gadin kofa ta gari ko kuma gadin wato sune ɗan uwa musulmi dan kada makiya su kawo musu farmaki a yaki na daukaka addinin Allah. Maza Allah ya ce gadin yini da dare kenan awa 24. Maza Allah ya ce khairun min siyami shahri, yafi azumin wata guda da bawa zai yi, wa qiyamihi kuma yafi qiyamul lailin wata guda. Kenan duk wanda yake so ya kama wanda yayi gadin yini da dare awa 24, in kana so ka tardo shi a lada, to sai kai qiyamul lail ta wata guda, kuma kai azumin wata guda, sannan zaka yi gulgudan ladan da ya samu a cikin yini da dare awa 24 kadai idan yayi. Shine yace ribaqu yawmin wa lailatin, gadi na yini da dare da bawa zai yi a yaki na daukaka addinin Allah, khairu min siyami shahrin wa qiyami, manzo Allah yace yafi azumin wata da qiyamul lailin wata abun Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana ba wanda yayi na wata gudan ma bai kamo shi ba, saboda shi abin da yafi qiyamul lailin wata guda yafi azumin wata guda kamar yadda manzo Allah ya faɗa. Kenan ko kai azumin wata guda da qiyamul lailin wata guda, to baka kamo shi ba a lada a gadi na yini da dare da yayi. Sai yace wa in ma tafihi, manzo Allah yace shi wannan mai gadi na musulunci, mai gadi a yaki na daukaka addinin Allah, manzo Allah yace in har Allah ya masa rasuwa a cikin wannan gadi da yake, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal, aikin sa wanda ya kasance yana aikatawa a rayuwarsa, to zai ci gaba da gudana har zuwa kiyama. Azumi da ya saba yi na Litinin da Alhamis da azumi uku na kowane wata da sauransu da duk wani aiki da yake na ibada, to zai ci gaba da gudana har zuwa ranar kiyama. Shine yace jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal, aikin sa wanda ya kasance yana aikatawa, manzo Allah yace zai ci gaba da gudana ba zai yanke ba har zuwa kiyama. Maza Allah ya ce kuma wa ujriya alaihi rizquhu fadla ta hudu, maza Allah ya ce za a ci gaba da gudanar masa da arzikinsa, zai ci gaba da ci da sha wato game da ƴaƴan itaciyar aljanna har akai lokacin da Allah zai tada alkiyama. Tun lokacin da Allah ya masa rasuwa, to abincinsa su ne ƴaƴan itace na aljanna, wanda wannan daman nassi ne na Al-Qur'ani ya tabbatar mana. Ubangiji ta'ala na faɗa a can cikin suratu Ali Imran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ubangiji ta'ala yace karkazaci waɗanda aka kashe a yaki na ɗaukaka addinin Allah, karkai zaton cewa matacci ne. Ubangiji ta'ala yace bal ahya'u, sanide rayayyu ne, inda rabbihim yurzaqu, kuma suna gun ubangijinsu ana azurta su safe da yamma. Kamar yanda hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, anna arwahu shuhada'i ta'kulu min simaril janna, rayukan shahidai manzo Allah yace suna cin ƴaƴan itacen aljanna. Dan haka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ujriya alaihi rizquhu, wato za a gudanar masa da arzikinsa, ma'ana Allah zai ringa ciyar da shi ƴaƴan itacen aljanna har akai lokacin da alkiyama za ta kasance. Fadla ta hudu, manzon Allah sai yake cewa wa uminal fattan, za a amintar da shi game da masu fitina ta kabari, sune mala'ikun da Allah yake turowa zuwa dukkan bawan da Allah ya masa rasuwa bayan an gama binne shi, jama'ar da suka binne shi sun juya baya. Manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin Al-Bara'u ibn Azib, wasu mala'iku biyu masu daraja masu girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala za su zo su zaunar da shi, ɗayan manzon Allah ya ce sunansa Munkar, ɗayan shi kuma sunan shi Nakir, shine Hausawa suke cewa wa Nakir, an gane ko mala'iku ne, ɗayan sunan shi Munkar, shi kuma ɗayan sunan shi Nakir, su ne za su zaunar da shi za su yi masa wasu ƴan tambayoyi. Amsa tambayoyin dace ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kuma muna fatan Allah ya datar da mu, kuma tun mutum yana raye zai tanadi ba da wannan amsa. Ba sai ka mutu ba kawai bayan an zo an binne an yaye faruwa, wani malami ya zo ya kafa hilo ya kewaya waya ya ringa cewa wai za su alakal malakanin karima ne an rabbika wa dinika wa nabiyika fa qul lahumma Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama nabiyyi. Wannan gori ne yake maka a lokacin nan za a ringa wani lakanta maka wannan tun kana raye zaka tanadi amsarta, kuma yanda kan lazumci wannan kalima kake aiki da abinda ta kunsa haka a lahira Ubangiji Ta'ala zai tabbatar maka ka bada amsa mai dacewa. Allah ya faɗa a cikin suratu Ibrahim, yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan haka wani yana iya ce ma ai shi wannan talqini hadisi ne, to hadisin bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata, hadisin Abu Umama al-Bahili, kuma in kai ba maliki ne malikiya sun karhanta. In kana so ka ga haka koma cikin hashiyatul adawi, sharhi ne na risala ta Ibn Abi Zaid, malikiya ba ta yarda ba da wannan talqini, wannan guri da ake ma mamaci. Wani yace a shi ba ma rushi guri, to dan haka shine yace za a amintar da shi. Wato game da masu fitina su ne mala'ikun da suke tambayar bawa idan an binne shi. A taƙaice wannan hadisi al-Imamu Muslim ya rawaito shi, kuma malam ya shigo da wannan hadisi domin hadisin ya kunshi fadla wadda take a bayyane ga duk wanda yake dako a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah, ko mu ce wanda yake gadi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah. Abu na farko, wannan gadi na yini da dare ya fi azumin wata da kiyamun lailin wata. Abu na biyu, in Allah ya masa rasuwa a cikin wannan hali, to aikinsa da yake aikatawa Allah zai ci gaba da gudanar da duk abin da ya saba aikatawa na ibada har izuwa kiyama, ladan shi da zai yanke ba. Abu na uku, za a gudanar masa da arzikinsa har izuwa tashin kiyama, ma'ana Allah zai ringa ciyar da shi game da ƴaƴan itaciyar aljanna kamar yadda manzon Allah ya faɗa. Abu na hudu kuma, za a amintar da shi game da wato fitina ta kabari, shi ne tambayoyin da mala'iku suke ma bawa. Wannan hadisi kuma yana ƙara tabbatar mana azaba ta kabari da fitinarsa. An gane ku? Domin ita azabar kabari tabbas ce, wanda bayani ya gabata akan haka. Sannan hadisi na gaba, hadisin Fadala ibn Ubay, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi. Manzon Allah yace dukkan wani matacce, manzon Allah yace akan sanya kashi akan aikinsa. Yanzu misali takarda ce, duk takardar da aka kawo in dai aka buga mata kashi to an ƙare, magana ka ƙara wani abu ko ka rage bai taso ba. Amma kafin a sanya kashi a yi sinye, za ka iya rage wani abu ko ka ƙara. Amma in ta je gun babba, kawai wanda abin da ya rage ya sinye ya sa kashi, in dai ya sanya kashi to ba magana a rage ko a ƙara. To dan haka duk mutumin da Allah ya masa rasuwa, dukkan wani mamaci manzon Allah ya ce yuktamu ala amali, wato akan sanya kashi akan aikinsa kenan, an rufe an cika aikin, bakin aikin ya tsaya. Manzon Allah ya ce illal murabida fi sabilillahi, sai mutumin da yake dako a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah, mai gadi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah shi ne manzon Allah ya ce fa innahu yanmi lahu amalahu ila yawmil qiyama, ma'ana Ubangiji Ta'ala yanmi lahu amalahu, zai ringa daɗa aikinsa yana bunƙasa shi yana ƙara shi ila yawmil qiyama har izuwa lokacin da alƙiyama za ta tabbata. Duk aikin da ya kasance yana aikatawa na ibada a rayuwarsa, to Ubangiji Ta'ala zai ci gaba da bunƙasa wannan aiki yana ƙara shi har sai alƙiyama ta tabbata, kamar yadda ya gabata a wancan hadisi yace wa in ma tafihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal, in ya mutu a cikin wannan gadi da yake, manzon Allah yace aikin sa da yake aikatawa a rayuwarsa zai ci gaba da gudana har izuwa kiyama. To shine anan yace illal murabida, yace sai dai mai gadi a yaki na ɗaukaka addinin Allah shine ba a buga kashi akan aikin sa kenan. manzon Allah yace fa innahu yanmi lahu amalahu ila yawmil qiyama, domin Ubangiji ta'ala zai ci gaba da dada aikin sa, yana bunkasa aikin har izuwa tashin kiyama. Sannan manzon Allah sai yace wa yu'ammanu min fitnatil qabr, kuma za a amintar da shi game da fitina ta kabari. Tambaya ta mala'iku, shi Allah ya bashi lafiya, an gane ko sai dai su je su tambayi wani, amma shi Ubangiji ta'ala ya masa rangwame, ya masa dacin cewa wannan tambaya an dauke masa. Al-Imam Abu Dawud da Al-Imam Tirmidhi su suka rawaito wannan hadisi. Al-Imam Tirmidhi na faɗa cewa hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce, a takaice hadisi ne sahihi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Usman ibn Affan Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ribadu yawmin fi sabilillahi, manzon Allah ya ce gadi na yi ni ɗaya a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah. Idan aka ce yi ni, kenan yana farawa ne daga ketowar alfijir wato izuwa faɗawar rana. Kenan a cikin yini, ko da awa ɗaya ya same ta, in yayi gadi a cikin yini to ya samu yinin gaba ɗaya. Shine yace ribadu yawmin fi sabilillahi, gadin yini ɗaya tak a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah. Manzon Allah yace khairun min alf yawmin fi ma siwahu min almanazil, manzon Allah yace wallahi yafi yini dubu a cikin wani abu wanda yake na ibada siwahu, wanda yake ba gadin ba. Duk wani abu wanda yake na ibada kai yini dubu kana aikatawa, gadin yini ɗaya yafi shi. An gane ku? Shine yace khairun min alf yawmin, manzon Allah yace yafi yini dubu abun Allah, fi ma siwahu min almanazil, cikin abinda yake ba shi ba na ayyuka waɗanda suke na da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Almanazil ana nihi afa'al, ayyuka na ibada. An gane ko? Ka lazumci wata ibada ka yi ni dubu kana yi, to wanda ya yi ni ɗaya yana gadi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah, ya fi wannan ibada taka ta wata wannan ta kwana dubu. Yanan ka ga yi ni ɗaya ya fi ibada ta shekara uku. Wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi, na faɗa hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce. Don haka shi ma wannan hadisi abinda yake ƙara fa'idantar da mu fadula ta gadi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah, domin yini ɗaya tak wato yafi wato yini dubu wanda ba shi ba kenan a cikin wasu ayyuka waɗanda suke na da'a. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tagammana Allahu liman kharaja fi sabilihi, wato Ubangiji ta'ala ya lamunce ma duk mutumin da ya fita yaƙi na ɗaukaka addininsa, duk mutumin da takanas ya fita yaƙi na ɗaukaka addinin Allah, to Allah ya lamunce masa. La yukrijuhu illa jihadun fi sabili, Ubangiji ta'ala da kansa ya ce mutumin da ba abin da ya fito da shi daga gidansa face kawai yaƙi domin ɗaukaka addinina, wanda takanas shi bai fita ba domin a je a gama yaƙi a samu ganima, ko kuma don nuna sadaukanta da jarinta, ko kuma don nuna wani matsayin shi da shuhura a cikin jama'a. Kawai abin da ya fitar da shi shine kawai yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah. Wannan yana fa'idantar da mu, jihadi ibada ce, sharɗinta na farko ya zamanto mutum ya kyautata niyya. Kar ka fita wato fagen daga domin neman wata ganima, ko kuma don wani nuna isa da jiji da kai na cewa ku za a taɓa, ku za a ma abu kaza, ko kuma don nuna sadaukanta. To wannan dukkan mutumin da ya fita da irin waɗannan niyoyi baya da ladan jihadi abun Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda kar mu manta, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli alladhi yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu riya'an ayu dhalika fi sabilillah, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Abu Musa al-Ash'ari shine Abdullahi ibn Qais yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da yake jihadi dan nuna ma mutane shi mayaki ne, da wanda yake jihadi dan nuna sadaukanta, da wanda yake jihadi domin kawai jiji da kai cewa su za a zo amma abu kaza, da wanda yake jihadi saboda wani kabilanci da abin da ya kama da haka. Aka tambayi manzon Allah aka ce ayyu zalika fi sabilillah, a cikin waɗannan wane ne ke yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah? Gabaɗayan su manzon Allah ya share su, ya bada amsa wadda take wato mai hada komai kenan, wadda riga ce ba wuya. Yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya, duk wanda ya yaƙi abokan gaba domin kalimar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya, manzo Allah ya ce fa huwa fi sabilillah, wannan shine yake yaki domin daukaka addinin Allah. Duk wani lada na jihadi shine zai samu. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili, mutumin da ba abin da ya fito da shi face kawai yaki domin daukaka addinina, wa imanun bi, kuma dan imani da ni cewa ni na shar'anta wannan jihadi, wa tasdiqun bi rusuli, kuma dan gaskata manzannina akan sakon da suka isar masa. Ubangiji ta'ala yace fa huwa dhaminun alayya an udkhilahu aljanna, Ubangiji ta'ala yace shi wannan mutumin malamunci ne a kaina na shigar da shi aljanna, ma'ana Allah yace na lamunci mishi shigar da shi aljanna a gobe kiyama. Wanda daman ƙarshen gurin mumini shine dacewa da gidan aljanna, mumini ba shi da wani guri sama da shiga aljanna. Shine anan yace fa huwa baminun alayya, Ubangiji ta'ala yace malamunci ne a kaina, ma'ana na lamunci masa an udkhilahu aljanna, shine na shigar da shi aljanna. Aw urji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu bima nala min ajrin aw ganima, ko kuma na dawo da shi zuwa masaukinsa wanda ya fita daga cikin shi da abin da ya samu na lada ko kuma ganima ko kuma gaba daya. Daman ɗaya ne daga cikin abubuwa hudu, ko a kashe mutum ya samu shahada, duk wanda ya samu shahada makomar shi ita ce aljanna. Abu na biyu, ko kuma ya dawo da lada na jihadi, in ya dawo da rayuwarsa in ma ya dawo da lada, kaga na biyu, ko kuma ya dawo da wato lada da ganima, ga ladan kuma ga ganima, kenan abubuwa ne uku, ko a kashe shi ya samu shahada, ko ya dawo da lada kadai ba a samu ganima ba, ko kuma ya dawo ga lada ga ganima. Shine yace aw urji'ahu, ko na dawo da shi ila manzilihi alladhi kharaja minhu, izuwa masaukinsa wanda ya fita daga cikinsa, bima nala min ajri, da abin da ya samu na lada aw ganimatin, wato ko kuma ganima, aw anan bi ma'ana kenan wa bi ma'anan wa kenan min ajrin wa ganima, kenan lada da ganima, ko kuma ya dawo wato da ladan shi kadai idan ganima ba ta samu ba. Sai yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi, manzo Allah yace rantsuwa nake da Ubangijin da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa, halaccin kai rantsuwa domin karfafa labari ba tare da an rantsar da kai ba. Anan wane ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa? Ba wanda ya sanya shi rantsuwa, amma yayi rantsuwa da Ubangijinsa domin ya karfafa mana wannan labari. Shine yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi, rantsuwa nake da Ubangijin da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ke hannunsa. A wannan gaba za mu fa'idanci wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sifar da ya tabbatar ma kansa a cikin Alkur'ani, haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da wannan sifa, sifa ta hannu. Ubangiji ta'ala yana da hannuwa biyu, hannu waɗanda suka dace da girmansa. In aka ce hannu, mun fahimci me ake nihi da hannu. Hannu dai ba kafa bane, kuma ba ciki bane, ba baya bane, ba kai bane ba. To amma yanda hannun Allah yake, da yanda kaifiyar yanda hannun shi take, shi kadai ya sani. Shi yace mana laisa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir, kuma shi yace mana hal ta'lamu lahu samiyya, kuma shi yace mana wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan haka shi kadai ya san yanda hannunsa yake. Amma mun yi imani, mun yarda, mun amince, mun tabbata ubangijinmu yana da hannuwa biyu, hannayen da suka dace da girmansa kamar yanda ya faɗa mana a can fadarsa cikin suratul ma'ida, wa qalatil yahudu yadullahi maglula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuṭatan yunfiqu kayfa yasha. Anan yace bal yadahu, yace bari dai hannayen Allah a shimfida suke, ba dare ba rana yana ciyar da bayinsa iyayen da yaso. Haka in ka gangaro a can cikin suratul zumar, ubangiji ta'ala yana faɗa, ko kuma mu ce a cikin suratul sad, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'alin. Ubangiji ta'ala ya ce, ya kai iblis, mi ya hana ka sunkuya ka yi sujada ga wanda na halicce shi da hannuwana? Shin kai girman kai ne game da yin sujada ga annabi Adam, ko kuma daman ka kasance daga cikin masu dagawa, masu dagin kai ga ubangijinsu, masu jiji da kai? Haka a cikin suratul fath, ubangiji ta'ala na faɗa, innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allaha yadullahi fawqa aydihim. Lalle waɗanda suke mubaya'a da kai, to su san da cewa suna mubaya'a ne da ubangijinsu. Yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah shike saman hannunsu lokacin da suke mubaya'a da kai. Kuma haka can cikin suratul yasin, ubangiji ta'ala na faɗa, awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Duka waɗannan ayoyi suna tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta hannu. Haka a cikin suratul zumar yake cewa, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama was samawati maqwiyatun bi yamini. Sammai gaba ɗayan su ubangiji ta'ala zai dunkule su a ranar kiyama da hannun shi na dama. Don haka sifa ta hannu sifa ce wadda Allah ya tabbatar ma kansa a cikin Al-Qur'ani. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun wuce a lissafa, daga cikin su wannan hadisi, chai wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Kuma haka a cikin hadisi sahihi, na cikin sahihu Muslim, manzon Allah yake cewa, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layl hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha. Yace ubangiji ta'ala yana shimfida hannunsa a cikin dare domin ya karbi tuban mutumin da ya mugunta aiki a cikin yini. Haka a cikin yini Allah yana shimfida hannunsa domin ya karbi tuban wanda ya bi dare ya mugunta ayyuka. Maza Allah yace ubangiji ta'ala bai gushe ba akan haka har sai an kai lokacin da rana wato ta fara hudowa daga mafadarta. Kuma haka a hadisi ingantacce manzon Allah yana faɗa, yana cewa yadullahi mal'a la tagiyu hannafaqa, yace hannun Allah ya cike yake fal da dukiya. Yadullahi mal'a, hannun Allah cike yake fal wato da dukiya. Yace la tagiyu hannafaqa, ciyarwa ba ta tauye abinda ke hannun Allah. Manzon Allah yace, ku bani labari game da gulgudan abinda Allah ya ciyar da bayinsa tun ran da ya halicci sama da ƙasa, ku gaya mun gulgudan. Yace wannan bai rage abin da ke hannun Allah subhanahu wata'ala. Dan haka anan su mu'awwila sai ka yi mutun ya ce, wai rantsuwa nake da ubangijin da wato rayuwa annabi Muhammad, wannan da wanda rayuwa annabi Muhammad ke ikon sa. To dan haka wannan tawili ne, karkace ma nassi ne na Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutun ya ba su wata ma'ana ta daban wanda kwata-kwata bata zo ba. Sai yace, ma min kalmin, babu wani rauni, yukulamu, da za a ma bawa wannan rauni fi sabilillahi, a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah, illa ja'a yawmal qiyamati, face shi wanda aka ma raunin, manzon Allah yace zai zo a ranar kiyama, raunin ka hay'atihi yawma kulima, tamkar yanda yake a ranar da aka masa raunin. Ko da ya bushe shi wannan rauni, ya warke ya yi tabo, to a ranar kiyama haka mutum zai tashi da raunin danye shirt da jinin shi kamar a wannan lokaci akai. Shine yace, ma min kalmin, babu wani rauni, yukulamu, da ake ma bawa fi sabilillahi a yaki na daukaka addinin Allah illa jaa yawmal qiyamati face a ranar kiyama shi wannan bawa da aka masa raunin zai zo da raunin ka hayatihi yawma kulima manzo Allah yace raunin tamkar yanda yake a ranar da aka masa raunin koda ya warke yayi tabu ya baje to a ranar kiyama zai tashi da wannan rauni dan yin shirki manzo Allah yace launuhu launu dam launin launi ne na jini waribuhu ribu misk amma kanshin kanshin almiski ne wanda almiski shine karshe a cikin turare in dai ana maganar kanshi to idan aka zo almiski in aka ce almiski to wannan kidin kwashewa ne dan haka ubangiji ta'ala yake gaya mana marfin giya ta aljanna madonin bishankin na almiski ne kamar yadda yake cewa khitamuhu misk sai yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi rantsuwa dai nake da ubangijin da mallakar rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ke hannunsa manzo Allah yace laula an ashukka ala almuslimina ba dan kada na tsananta ma musulmi wanda manzo Allah ya cika zuciyarsa da tausayi ga mu'minai kamar yadda Allah ya faɗa wa rahmatul lilladheena amanu minkum haka yace kuma bil mu'minina raufur rahim kuma ya koma faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan haka yace laula an ashukka alal muslimin ba dan kada na tsananta ma musulmi manzo Allah yace ma qa'attu khilafa sirriyatin takzu fi sabilillahi abadan manzo Allah yace wallahi bazan zauna ba bayan wata runduna wata tawaga ta fita yaki domin daukaka addinin Allah har abada manzo Allah yace duk tawagar da zata fita manzo Allah yace da dalili za a fita to dan dai in nayi hakan abin sai ya zamanto akwai tsanani akan mu'mini shine yace walaula ana shukka alal muslimi ba dan kada na tsananta ma musulmi manzo Allah yace ma qa'attu khilafa sirriyatin takzu fi sabilillahi abada yace wallahi har abada da bazan zauna ba bayan wato wata tawaga ta mu'minai ta fita fagen daga yaki na daukaka addinin Allah sai yace walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahu manzo Allah yace ba ni da wata wadata wato da zan ba su abun hawa in ba su guzuri in ba su makami manzo Allah yace ban ni da hali ban ni da wata wadata wanda zan ba sauran jama'a musulmi in ce su ma su fito mu tafi wala yajiduna sa'a su ma kuma ba su da wata wadata ba su da abun hawa ni ba ni da abun da zan ba su in na fita wa yashqu alaihim an yatakhallafu anni su ko al'amarin zai tsananta akan su su samu damuwa ni na fita su sun zauna yaya za a yi manzon Allah ya fita mu mun zauna manzon Allah ya ce in aka yi haka kenan abun zai tsananta akan su za su samu damuwa sune Allah ya faɗa mana a can cikin suratul tauba ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون كوكا سكي جويوا سنا زبر الهواري manzo Allah shi ba yayin da abin da zai ba su a fita da su kuma su ba su da wata wadata manzo Allah yace wa yashqu alaihim an yatakhallafu anni yace al'amarin sai ya tsananta akan su wato sun zauna ni na fita fagen daga sai yace wallazi nafsu muhammadin biyadi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ke hannunsa manzo Allah yace la wadidtu anni aghzuwa fi sabilillah manzo Allah yace wallahi nayi burin na yaki domin daukaka addinin Allah fa uqtalu fa uqtala manzo Allah yace a kashe ni fa uqtala ai fa wannan fa shine ai fa an uqtala fa an uqtala manzo Allah yace nayi burin a ce na fita yaki na daukaka addinin Allah fa uqtala a kashe ni a wannan yaki thumma aghzu kenan a rayar da ni kuma in koma fita wani jihadi fa uqtala manzo Allah yace a koma kashe ni thumma aghzu a rayar da ni kuma na koma fita jihadi fa uqtala manzo Allah yace a koma kashe ni me ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan guri shine sanin fagudar abin da yake cikin jihadi, saboda jihadi babu abin da yafi shi lada abin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi al-Imamu Muslim ya rawaito shi, al-Imamu Bukhari ya rawaito wani bangaren sa. Ƙarin bayani akan hadisin insha Allah zai zo a darasi na gaba, nan zamu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.